ina ungona hasa kome chesani shugo gidana babu maimini kallon raini uwar gidana ina san inna auyaki mazan kwana da yin haba tunda kin kwade gun girki iyali
Bambu ce munye ne sabon bace.